أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جماعة المسلمين، muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa. Ya ba mu ikon sauke wannan farami na asuba a cikin jama'a, da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada. A yau muna safiyar Lahadi, 3 ga watan Rabi'u Sani, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana 1446, wanda ya daidai da 6 ga watan 10 na shekara 2024 miladiya. Kamar yadda muka saba karatun wannan littafi mai albarka, Tahzibu Tashil Aqidatul Islamiyya, littafi ne na tauhid na aqida. Mun kwana a shafi na 54, za mu tashi shafi na 55, albabul awwal muratibud din, kuma wannan shine darasi na 35 kenan insha Allah. Kwa gani albabul awwal muratibud din, babi na farko zai mana bayani akan maratibul din, martabar addini ko darajojin addini. Ma'ana addini mataki-mataki ne, daraja ne, martaba-martaba ne. Waɗannan martabobi sai sun haɗu tukun suka bada kamala. Shine malaka ta addinin lahi ta'ala allazi ba'asa bihi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Zamu yi bayani akan darajojin addini ko martabar addini. Wani addinin? Addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da annabinsa, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Shine wannan addini ne zai bayani. Wa anzala bihi hadha al-Qur'an al-azim, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da wannan al-Qur'ani mai girma ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ga al'ummar musulmai. To addinin da aka sabkar wannan al-Qur'ani, wanda al-Qur'ani ya zama shine kundi, constitution na addinin musulunci, na musulmai ga baki daya. ولا يقبل من احد بعد بعثة هذا النبي الكريم سواه. سبحانه الله سبحانه وتعالى بايا كربا وان الدين bayan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan annabi mai daraja mai karamci, babu wani addini, babu wata karantarwa, babu wata shiryarwa da Allah subhanahu wa ta'ala zai karba in ba karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, wanda yayi ta akan wannan tsari na addinin musulunci. Kama qala ta'ala, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa, waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah ce duk wanda ya je wa Allah gobe kiyama da wani addini wanda ba musulunci ba, to sabar haka falan yuqbala, har abada Allah ba zai karba ba. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, kuma ya kasance a lahira yana da cikin masu asara ta babu. Ma'ana duk wanda ya je wa Allah bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana daga cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, gabas da yamma, kudu da arewa, wani ya je wa Allah ya kuskura ya mutu ba tare da addinin musulunci ba, to ya sani Allah subhanahu wa ta'ala baya karɓar wani addini in ba addinin musulunci ba. Mutum ya kwafsa, ya yi asara. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, haka kuma annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace, wallazi nafsu muhammad biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, rawahu muslim. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu muhammad biyadi, ina rantsuwa da wanda ran annabi Muhammad take hannunsa. Waye kenan? Allah subhanahu wataala. Manzo Allah ya yi rantsuwa ce la yasma'u bi ahadu min hadhihi umma, babu wani mutum daga cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In an ce al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana duka duniya al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wani annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wani addini bayan addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana duniya gabaki daya, gabas da yamma, kudu da arewa, da jajaye da bakake da dogaye da farare da masarare da duka, babu wanda zai ji da'awa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan al'umma, ba yahude ne ko ba nasare ne, summa ya mutu, sa'annan ya mutu, wa lam yu'min billazi ursiltu bihi, bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, ba ce wannan mutumin ya kasance daga cikin ƴan wuta, kawai sai in yana cikin wani lungu wanda da'awa ta kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata kai masa ba a cikin wannan duniya, a ce a wannan sararin duniyar akwai inda da'awa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata je ba, to wannan su kuma fu an karbin akwai su. Amma matukar a wani kowane lungu ne na duniya wanda wannan da'awa ta addinin musulunci ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai masa, kuma ya ji bai yi imani ba, to duk wanda ya mutu dan wuta ne, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi kenan. Saboda haka duniya gabaki daya al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne, sa'annan kuma wajibi ne su yi imani da abin da aka aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shine addinin musulunci. Wanda bai yi imani ba, to dan wuta ne. Wa yatakawwalu min salasatil maratib, to wannan addini shine ake bayani akan sa akan wannan martabobi. To wannan addini na musulunci yana da martaba guda uku, ma'ana an kafa shi ko yana kewaye da wasu darajoji guda uku. Na farko al-islam, shine musulunci. Na biyu al-iman, shine imani. Na uku al-ihsan, shine kyautatawa, mana inganta abu. Wa hazil maratib, tashmalu dinin Allah ta'ala kullu. To waɗannan martabobi guda uku, al-islam, al-iman, al-ihsan, su ne a dunkule a taƙaice suka kumshi addinin Allah subhanahu wa ta'ala gabaki ɗaya. Ma'ana sai mutum ya tsaya ya tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku sau da ƙafa, har alzuti ya yi ikhlasi, ya ɗabbaka, ma'ana ya yi a aikace, kuma yana mai imani da Allah. To saboda haka haƙiƙa tukun addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya kammala ya cika. Matukar an samu gurɓatar ɗaya, to har yanzu addinin nan bai cika ba. Kenan wajibi ne mutum ya sani waɗannan tushe guda uku idan ba su cika ba, to addinin Allah bai cika ba. Waɗannan martabobi guda uku, a'a ko mutum da zai yi biyu ya bar ɗaya, ko ya yi ɗaya ya bar biyu, to saboda haka addinin Allah bai cika ba. Kenan ka tafi da gudu, duk wanda ya je lahira ya je wa Allah da gudu, saboda haka bai je da cikakken addinin Allah ba. Sai idan waɗannan martabobi sun haɗu, mutum kuma ya aikata su a aikace, namiji ko mace musulmi, ba tare da son zuciya ba, ba tare da kwana-kwana ba, ya bi su ta tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, so saboda haka tukun addini ya cika, tukun ya kasance ya zama cikakken musulmi na ƙwarai, cikakken wanda ya addinin Allah. Bal inna kullu wahidatin min hazil maratib inda itlaq, ay inda zikri kullu wahidatin minha ala hida tashmalu dinillahi ta'ala kullu. Mala ya ƙara jaddada mana cewa bal inna kullu wahidatin min hazil maratib, kowace ɗaya daga cikin waɗannan martabobi guda uku da za a ambata, min hazil maratib inda itlaq, a duk lokacin da aka furta da wannan kalma, aka faɗi kalmar musulunci, imani, ihsani, shine inda zikri kullu wahidatin minha ala hida, ma'ana idan an bar kowace akan iyakarta, ma'ana akan matsayinta, tashmalu dinillahi ta'ala kullu, ma'ana ta taro addinin Allah gabaki ɗaya. Wa inda zikri hazil maratib majmu'atin aw zikri ihdahuma maqrunatin bi zikri ukhra ka an yuzkara al-islam wal iman ma'an aw yuzkara al-iman wal ihsan ma'an fa inna kulla wahidatin minha tutlaqu hina izin ala shay'in muayyan min maratibid dinillah. Yace amma a lokacin da aka ambaci ɗaya daga cikin waɗannan martabobi, min hazil maratib majmu'atin, ma'ana waɗanda suke a dunkule, aw zikri ihdahuma maqrunatin bi ukhra, ko kuma aka ambaci ɗaya tare da ɗaya, ma'ana a lokacin da za a ambace su waɗannan a dunkule, musulunci, imani, ihsani, ko kuma a ambaci ɗaya a haɗe da ɗaya, kamar me yace ka an yuzkara al-islam wal iman ma'an, kamar a ambaci musulunci da imani tare, aw bi zikri iman wal ihsan ma'an, ko a ambaci imani da ihsani tare. Ce fa inna kulla wahidatin minha tutlaqu hina izin ala shay'in muayyan min maratib din. To anan yanzu kowanne ɗaya daga cikin su yana bayani ne akan wani abu ayyananne, ma'ana yanzu kuma wani darasi ne na musamman, wani abu ne na musamman, na karantarwa, na lurarwa, na la'akararwa da ake so a ankarar da kai a matsayinka na musulmi ko a matsayinki na musulma, a duk lokacin da aka bace su a tawannin tare da wannan, to ko ana so ankarar da kai akan wata mas'ala ko akan wata qadiyya ne, min maratibid din, daga cikin darajojin addini. Amma wa afdaluha hina izin, amma mafificiyarsu a wannan lokaci, al-ihsan, shine babu kamar ihsan, mana inganta al'amarinka, kyautata ayyukanka, kyautata addininka, kyautata mu'amalarka, alaƙarka da mahaliccinka rabbus samawati wal ardh, ma'ana abin ka yi da gaske, ba kwana-kwana ba, ba muzabzabina baina zalika, la ilaha illa huwa wa la ilaha illa, ba muna bara muna karo ba, a'a sak ya kasance alaƙarka da Ubangijinka, alaƙarki da mahaliccinki alaƙa ce kyakkyawa. Le Quran passe bien, ma'ana ba mi muna ta nan ta baki ba karatu ba, a'a sak summa al-iman, bayan haka sai al-iman summa al-islam, sanan bayan haka sai al-islam. Wasa'atana wa kullu martabatin min hazil maratib fi fasalin mustaqil fi ma yali insha Allah ta'ala. Mala Allah ƙara masa da yake cewa, kuma ya kai mai sauraruwa, kai bawa Allah musulmi ko musulma, za mu ɗauko kowane ɗaya daga cikin waɗannan martabobi a yi maka bayaninsa filla-filla, dalla-dalla, daki-daki, a feɗe maka biri har wutsiya fi fasalin mustaƙil, kowanne za a yi fasalinsa musamman, gane me ake nufi da kaza, me ake nufi da kaza. Abin addinin Allah ba a yin shi da ka, ba a yin shi da jahilci. Aljannan nan matukar kana kamnata, kana fatarta, to wajibi ne sai ka sa ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a, ka yi sau da kafa, ka yi abin ala basira. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man tattaba'ani. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa manzo sallallahu alaihi wa sallama, kul ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, faɗa wa al'ummarka hazihi sabili, wannan ita ce tafarkina, wannan ita ce hanyata, ad'u ila Allah, da nake kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, addinin da duk wanda yake so ya samu idan aljanna, san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to yabi wannan hanya ta karantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Haka Allah ya faɗa masa, faɗa wa al'ummaka hazihi sabili, wannan ita ce hanyata, ad'u ila Allah, da nake kiranku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, zuwa ga bautar Allah, zuwa ga da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala, zuwa ga biyayya ga Allah mahaliccinku, ala basira. Amma ana yin ta a ilmance, a karance, ba a jahilce ba, ba a kai ba, ba kitabun ras ba, ba tatsuniya ba, a'a abu za a yi shi da dalili da hujja, ba na gani ana yi ba, a'a ba haka muka gada ba, haka ba haka muka taso muka gani, a'a addinin Allah ba a roshi da wannan. Allah subhanahu wa ta'ala da yake so a bauta masa, daga nas ya aiko da manzo na musamman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, aiko shi kuma ba banza bane ba, sannan kuma ya sabkar masa da alqur'ani, wannan alqur'ani ya zama shine constitution, shine dokoki, shine ka'ida, kamar yadda ku tattara al'umma ɗan majalisar dokoki suna muku constitution da sauran, to shine Allah alqur'ani, kuma shi ba a canza shi. Amma na ku wannan wata shekara an kaza ma sai a sauke, a ƙara, a rage, a tura da sauransu, to na Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani baya canzawa. Kuma sa'anan duk inda aka yi shi a rusa shi ko a batar da shi bai batuwa, inna nahalna zanna zikra wa inna lahu lahafiz. Allah ce mu muka sabkar da shi, kuma mu zan mu bashi kariya, ba mu buƙatar wani ya bashi kariya, saboda haka gaskiyar ce. To saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam, ba ya aiko shi bane wai ayi abin da kaga dama, a'a abin da kuka ga ai mun ga ya dace ai kaza, ina a'a ko mun kyan abu in bai daidai da karantar alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kai aikin banza, banza a banza, kai asara, an jifa agwagwa cikin ruwa, an yi a banza, kai asara. Saboda haka inda Allah subhanahu wa ta'ala so yake kowa ya abin da ya ga dama, da sai bar addinin haka nan, ba zai aiko da alqur'ani ba, ba zai aiko da manzon sallallahu alaihi wasallam, kuma ba zai saukar da alqur'ani ba. Amma Allah da yake so a bauta masa sai ya ce wajibi ne, duk wanda zai bauta wa Allah sai ta karkashin alqur'ani, duk abin da zaka yi Allah ne ya ce, ko kuma manzon da ya aiko ya shaida duniya shi ya aiko sa, shi ya yi, shi ya karantar, shi ya ce a yi. In ba ta wannan ba, to ka yi a banza. Cewa haka muka gada, haka muka gani ana yi,
ai mun gani yanzu zamani ya canza barin mushi addinin Allah kuskure ma ai kaza ne ai kaza waɗanda suke dubbaruwan addinin su ba a bukata
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina haka Allah subhanahu wa ta'ala na cika muku addini ya kammala baya da wani naqasu baya bukatar wani gyara baya bukatar kuskurima baya bukatar ai muna gani ai kaza a akmaltu alaykum dinakum atmamtu alaykum dinakum al-yawma akmaltu alaykum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati madduwata ni'ima Allah subhanahu wa ta'ala yace na cika muku ita wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarda muku addinin musulunci shine addinin da za a bauta wa Allah da shi saboda haka duk wanda ya je wa Allah gobe kiyama ba tare da addinin musulunci ba to yayi asara to waɗannan wannan musulunci to shine yake da waɗannan matsayi darajoji har guda uku martabobi to shine malaki zai bi kowanne kowace martaba ya mana bayanin ta dalla dalla ɗaya bayan ɗaya insha Allah kenan ina ga lokaci ya dan jago kwana anan sai a tashi insha Allah sati mai zuwa al-fasl al-awwal al-islam fasali na farko shine akan musulunci mallam zai mana bayani me ake nufin da musulunci a lafazin musulunci shi kanshi in an ce al-islam lafazin kalmar ma'ana nawa ya dauka me yake nufi insha Allah in Allah ya kai mu sati mai zuwa daren da lafiya insha Allah za mu cika ba da fata mukan dage da Allah tara mu cikin ladan abin da muka kuskure Allah ya fi mana bukatotin na alheri Allah ya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata fa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la saka da alheri